بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin mai albarka littafin risala muna cikin babu jumalin min al-fara'idi was-sunani al-wajibawar raga'ib to ya faro da bayani dangane da matsaloli na furu'a na fiqhu yace wa raka'at al-fajri raka'o'i biyu na alfijir raka'atanil fajri raka'atani sai an kai hasbin nuni an ka ce raka'ata wa shi yasa ake kira alif din na alifu tathniya yace wa raka'atal fajr raka'o'i biyu na alfijir mina raga'ib suna daga cikin abubuwan da ake kwadayin ladar su kenan sunnoni ne mustahabbai ba wajibbai ba raka'atan al-fajr sune raka'o'i biyu da ake yi bayan al-fajr ya bullo ya an kai kiran sallar farko na subahin cikin dare to yan al-fajr ya bullo sai a kira sallah na biyu to da zaran an yi kiran sallah na biyu sai mutum ya tashi ya yesu kafin ya taho masallaci a yi sallar asuba ina fata kun fahimta to wakila an ce mina sunani a suna daga cikin sunnoni domin sunan tafi ƙarfi a wurin su bisa ga raga'ib wasu latud duha annabi ya hudu falalas yace raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'o'in nan biyu da ake yi bayan bullowa al-fajr sun yi alheri daga duniya da duk abin da a cikin ta wa salatul duha sallar luha nafilatun nafila ce sallar luha luha shine hamci sallar da ake yi da hamci bayan rana ta bullo annabi ya sunnanta nafila raka'a biyu ko hudu ko shida ko takwas ololo abinda ya inganta raka'a takwas akwai hadisin da yace an yi luha raka'a 12 amma dai bai inganta ba to sallar luha nafila ce annabi ya kira ta salatul awabina sallan masu mai da al'amari ga Allah babu mai iya kiyayen luha sai wanda ya mai da al'amari ga Allah to yace salatul awabina hina tarmudul fisalu sallan waɗanda nan mai da al'amari ga Allah shine lokacin da jarin rarra kuma ke jin zafin rana kaga kenan an fi son a ballo ha sai rana ta dan fara zafi irin karfe 10-11 lokacin ta na karewa da zaran rana ta kai tsakiya to nan makaruhi ne a yanafila had ta yi zawali yace wa kazalika qiyamu ramadana hakan ga tsayuwar da ake yi da daddare cikin watan ramadana a yi sallah qiyamu ramadana nafilatun ita ma nafila ce wa fihi fadlun kabirun gayyanta akwai falala mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsaya cikin watan ramadana yayin nafilfilin nan da ake yi qiyamu ramadana wanda ake kira tarawih ko tahajjud da qiyamu ramadana da tarawih da tahajjud duk sunan abu guda ne wasun dauka sallar da ake yi ta alkareji farkon dare ita at-tarawih wanda ake karshen dare ita at-tahajjud a tahajjud duk abin da kai da bakin kare sallar isha'i zuwa bullowa al-fajr shi ake kira tahajjud kokari wa minal layli fa tahajjud bihi nafilatan laka asa an yaba afaka rabbuka maqaman mahmuda kokarin da mutun zai yi kun ba ma sai da sallah ba ko qur'ani ka karanta ko ka zanna kai zikiri ko kai istighfari duk da ya shigo cikin tahajjur kokarin da mutum zai yi cikin dare yace qiyamu ramadana nafila ce wa fihi fadlun kabirun akwai falala mai girma game da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsaya cikin watan ramadana yayi qiyamu ramadana yana mai imani da kuma kaunar lada to an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubin sa. Wa man qamahu, to gashi nan ma wanda duk ya tsayi Ramadana imanin wahtisaban, yana mai imani da kuma kaunar lada, ashe kenan akwai masu tsayuwa ba tare da suna da imani ba. Sannan akwai wasu masu tsaya su yi kiyamu Ramadana suna da imani amma ba sun yi ihtisaban ba, ba sun yi don neman lada ba, sun yi don a ci ko don a kawo musu zakkar da aka basu, a sadakar da aka kawo cikin. To mutum ba zai samu falalar wannan falalar ba sai ya cika waɗannan sharuɗa biyu, imanan wahtisaban. To duk wanda ya tsaya cikin Ramadana yana mai imani, ashe mushriki ko kafiri, don sun yi duk basu da lada. Yana mai imani kuma yana mai neman lada wurin Allah, gufir lahu ma taqaddama min dhanbi, an gafarta mai abin da ya gabata na zunubin sa. Wal qiyamu min al-layli, tsayuwa da daddare fi Ramadana, cikin watan Ramadana, wa ghairihi, da wannan sa, minan nawafil, yana daga nafil fili al-muraggabi fiya, wanda ake kwadayin lada cikin su. Ba cikin watan Ramadana ɗaya an ka shar'anta tsayuwa ba, kullun, kamar wanda Allah ya ce ma annabi, wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka, kaga da daddare an ka ce kowane dare ba sai cikin Ramadana ba. Shi yasa Aisha ta ce min kullil layli kad qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, babu daren da manzon Allah bai kiyamul layl ba, indai ba rashin lafiya ya hana mai ba. Wassalatu ala al-mauta al-muslimina, salla akan matattun musulmi, faridatun, farilla ce, yahmiluha man qama biha, waɗanda na tsayu ga yanta sun ɗauki laifi ga waɗanda ba su tsaye ba, kaga kenan farlu kifaya, wanda in wasu sun kai sun ɗauke masa wara laifi. Amma da musulmi zai mutu, ƙasar musulmi, duk musulmi su kyale su ƙi mai sallah, to duk musulmin ƙasar nan sun yi tarayya ga laifin. Amma in mutum biya an ka samu sun yi mai sallah, sun ɗauke masa wara laifi, amma dai ba wanda ya samu lada illa su. Waka zalika, hakan ga muwaratuhum, rufe su, su musulmin da nan mutu, bin dafani ta hanyar turbuɗa, a yi gina a turbuɗe su a rufe, shi ma farilla ne. Waggusluhum, da yi musu wanka, su matattu, wankan gawa, sunnatun wajibatun, waɗannan duka sunna ne, wajibai, duk wajibai ne, dole ne. Waka zalika ɗalabul ilmi, hakan ga neman ilimin addini, ilimin sanin Allah, sanin haƙoƙin Allah a kanka, sanin tauhidi, sanin haƙƙin manzon Allah a kanka, sannan sanin yadda za ka ibadar da Allah ya halicce ka don ka yi. Wannan shi ya ilimi wanda a wajibi. Sauran ilimin muka, waɗannan ba wajibai ba ne, mustahabbi ne. Irin ilimin nahawu, ilimin balaga, ilimin arud, tasrifi, wa ma ila zalika, ilimin luga. Gaba ɗaya mustahabbi ne, ba shi a ilimi wanda Allah ya wajabta ba. Ilimi wanda Allah ya wajabta shi ne ilimin tauhidi da ilimin ibada, sani yadda za ka bauta ma Allah, shi an wajibi. To yace waka zalika ɗalabul ilimi, haka neman ilimin addini, faridatun ammatun, farilla ce gamamma a kan kowane mutum musulmi. Yahmiluha man qama biha, amma waɗanda na tsayu gare ta, waɗanda na tsayu sun ka nemi ilimi, yahmiluha, sun ɗauki laifi a kan saura. Muna tare, illa ma yalzamu rajula, sai fa abin da ke lizumtan mutum, fi khasati nafsihi, ga keɓancin kai ne. Ilimi mai zurhi, ilimin alƙalanci, ilimin rabon gado, ilimin kaza, ilimin kaza, to waɗannan ilimin muka farlu kifaya ne. Yan an ka samu wasu ustadai sun tsaya sun yi sun ɗauke masa wara laifi, muna tare. Amma abin da ya keɓanci mutum ga ainihin kai ne, kamar ibada, kamar tauhidi, wannan duk ƙasar ga su samu ilimin tauhidi sun ɗauke ma, a dole ka taika biɗe ilimin tauhidi. Duk ƙasar ga su tai su yi sallah an ɗauke ma, to don haka dole sallan nan ba a yanta da jahilci. Irin tsalki, alwala, taimama, sallah, cinikayya da sauran abubuwan dai da babu da kowa yana da bukata da su, to sanin waɗannan abubuwa shi ilimi ne na farlu aini, wani bai ɗauke ma wani. Amma sauran abin da bai keɓanci mutum ba, kana iya rayuwa haka ƙare ba ka yi shi ba, to sanin waɗannan abubuwan, to wannan farlu kifaya ne, in wasu sun ka tsaye sun ka sani sun ɗauke masa wara laifi. Muna tare. wa faridatul jihad, haka farlancin jihadi ammatun gamammiya ce ta shafe kowa, jihadi farilla ne akan kowa. Yahmiluha man qama biha, amma waɗanda na tsayu gayi bayyuwa in anka ta jihadi a ce duk gari a kwashe a tafi, a shugaba shi zai ayyana da wani to ku tafi. In anka samu masu tafiya jihadi, masu fita jihadi, to sun dauke masa wara laifi. Amma in kowa yayi zama ne ga kafirai an ki jihadi, to kowa yayi tarayya ga laifi. Illa an yaga shal adu, sai dai in makiya kafirai sun lullube mahallata qaumin, mahallin wasu mutane, kafirai sun haka mana farmaki haggida, to wannan fa yajibu fardan alaihim, wajibi ne farilla akan su qitaluhum, yakin kafirran. A gani in kafirai na kawo mana farmaki haggida, to wannan ba farlu aini bane, ba farlu kifaya bane, farlu aini ne. Kowa da maza da mata da manya da yara, kowa ya dauki makami a ce don a kore su. Amma in garin su za ana a kira su ga addini, ko an kira su ga addini sun kiya, yanzu yakin su za a yi, to wannan waɗanda sun katahi a samu su su tahi. Ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid-din walyanzuru qawmuhum idza raja'u ilayhim wala allahum yahdharun. Baya kamata ga mu'minin su hita yaki gaba dai, a samu wani bangare su hita, saura su tsaya nan su ko su yi karatuwan addini. Ina fatar kun fahimta. To da yace in kahirai na kawo farmaki ga mahallin mutane, fa yajibu, yana wajaba farlan farilla alaihin akan musulmi qitaluhum, yakin su. Idza kanu, in su kafiran sun kasance mithlai, kwatanci biyu adadihim na yawan musulmi, in sun himu yawa har sun ninka mu sau biyu, amma in sun ninka mu he da sau biyu, to wannan in mun yi gudu ba mu yi laifi ba. Amma in iyakar su ninkawa sau biyu ba su wuce ninki sau biyu, to haramun ne a yi musu gudu. Mu nemi taimakon Allah. War ribadu, haka zaman dako, zaman ribadi. Ribadi shi ne lokacin da ana yaƙi, ba a barin garuruwa sake, sai a yi ganuwa a zagaye garin, saboda gudun masu kawo farmaki cikin dare. Sai a yi ganuwa, sai a yi mata ƙofa guda ko ƙofa biyu, guda gabas guda yamma. To waɗannan ƙofofin duk da yake an sa ƙyaure an rufe, amma ba ya da kyau a basu haka nan, a samu wasu sojoji da ke ba Allah rayukansu tsaya su fake ƙofofin. To wannan zama da za su yi, kaga in makiya sun ka tawo da ba za a farawa, su za a fara kashewa kafin a shiga cikin gari. Shi yasa zaman ribadi ya fi lada bisa ga fita yaƙi fagen fama. Ina fatar kun fahimta. To wannan zama da suka shi ne zaman ribadi. Ko da kuma ba a kewaye gari da ganuwa ba, in ana tsammanin kafirai za su hito mana da wajen illela, to sai a samu wasu musulmi su koma can wajen illela. Kaga tashin illela kenan, ko tunda tannan za su biyowa, sai su haki. Daga cikin hikimomin zaman ribadi, kaga waɗanda an nanga ƙofar da sun cinke tawaga kafirai ta, sai su yi kuwa, ko guda da cikin su ya sheƙa ya faɗi cikin gari, kaga sai a shirya, ba a bari sai sun shigo gari, sai a tai a tarbiye su. Shi ai hikimar zaman ribadi, bisa ga in kowa na can ana kwana, kaga sai su to su ya muci gari, abin bai kyawo ba. To shi na annabi, kaga zaman ganin ribadi mai falala ko, sai annabi ya misalta sallallahu alaihi wasallama, mutun ya taho lokacin sallah yayi, mutun ya yi a rulla da gida ya taho masallaci, liman bai taho ba, yayi tahiyatul masjidi ya zauna yana jiran liman. To zaman nan da zai yi ba abin da ya tsaye sai illa jiran liman ya taho a yi sallah. Annabi ya kwatanta shi da zaman ribadi. Yana da falala ko bai da? To shi yasa kaga shedan bai bari ku yi shi. In ma an ka taho sai ya tare ku can bakin masallaci, bai bari ku shigo, don ina ya kai yadda ku zamu wannan lada. Sai a tsaya can bakin masallaci a kama hirar sa, yasa kahin liman ya taho. In ma an taho, daɗa waɗanda na yi ƙoƙari sun yaƙi shaiɗan sun taho sun zanna, sai a kama tsoki, liman ya daɗe bai taho ba. Ka gani, wanda duk ya san abin da a falalar wannan zama, ai ba zai ya ma hisun liman ya daɗe bai taho ba don ya samu ƙarin lada. To amma da yake dai abubuwan yau ga su nan, sai dai a ce Allah ya sawwaƙa ɗai. To mu tafi. Yace war ribadu fi suguril muslimina, zaman ribadi cikin kafofi thugur jam'i na thagarun kafa ribadi zaman dako fi thugurul muslimina ga kafofi na muslimi kafa inda ake tsammanin kafirai su biyo sai a samu wasu sojoji da nabba Allah su ba Allah rayuwar su zo su faki ko wasadduha da kuma toshe kafofin wahiya datuha da tsare kafofin wajibun wajibi ne zaman ribadi wajibi ne yahmiluhu man qama bihi wadanda na tsayu gayi sun dauke masaura laifi amma in kowa ya komo gida ne yayi kwanci ne ba a samu masu ribadi ba to duk an yi tarayya ga laifi wa sawm shahr ramadana azumin watan ramalana fadilatun fadilla ne ko yana daga cikin rukunnai musulunci guda biyar wal i'tikafu li i'tikafi shine lizimtar masallaci da niyyar ibada ko ka zo masallaci kila zahiya ya ma yawa gida babu AC gidanka AC amma za AC ka taho sha kaga ba a ce mai li i'tikafi AC ka taho sha li i'tikafi sai ka tare masallaci da niyyar ibada shi Allah ya i'tikafi wa antum akifuna fil masajidi kuna masu li i'tikafi cikin masallataiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana li i'tikafi musamman cikin goma na ƙarshe wal i'tikafu nafilatu li i'tikafi nafila ne watanaful bis sawmi yin nafila da azumi yin azumin nafila muraggabun fihi abin kwadayin lada ciki ne bayan azumin fadilla to akwai azumma na nafila waɗanda annabi ya sunnanta to yin waɗannan azumma na nafila ana kwadayin lada su kamar azumin litinin da alhamis azumin ranar arafa azumin tasu'a da ashura da masu kama da su duk waɗannan azumma annabi ya sunnanta su wa kadhalika hakan ga saumi yawmi ashura azumin yana ashura 10 ga watan muharram safiyar sallar shara kamar yadda Hausa yake kira ne wa rajabin da azumin watan rajab azumin tsahi ba shine azumin watan azumin tsahi ba to bai san inda ya samu azumin rajab ba kila hadisai ne da ife ya yi amfani da su wa sha'bana da azumin watan sha'bana in bancin ramalana ba watan da annabi ke yawaita azumta kamar watan sha'bana yana yawan azumi har sha'bana ya kai tsakiya in ya kai tsakiya sai ya bari haka nan amma dai in bancin ramalana ba wani wata da annabi ya kwashi gaba daya azumtai to tsahi sai su yi rajab gaba daya in ramalana ya taho su yi to yanzu bid'a ta karu da yake shedan na akawa shedan ya koma iza su yanzu wata uku suka suna azumi jere da juna su yi rajab su yi sha'bana su yi ramalana kaga sun wahala ga banza to Allah ya shirye da mu wa yawmi arafata da azumin yana arafa in bancin azumin ramalana ba azumin da ya falalan na ranar arafa an tambaye annabi ga hadisin abu qatada al ansari yace da annabi ya kwadaita shi mu ga azumin yana arafa mun ka tambaye me falalatai Allah yace yukafiru sanatal madiyata wal baqiya azumin ranar arafa yana kankare zanubin shekarar da ta wuce da wanda annan bata yi da wucewa ba wanga da ake ciki ranar arafa ba cikin watan zulhajja ba shi a watan karshe to wanga shekara da muke ciki bata yi ita al baqiya madiya kuma ta bara kaga kenan wanda ya azumci ranar arafa azumin ranar arafa za a kankare mai zanuban shekara biyu da ta bara da ta bana an shar'anta azumin ranar arfa ga waɗanda Allah bai ba ikon zuwa hajji ba sai su yi tarayya da alhazzai ga ibada amma su alhazzai abinda as-sunna su ci abinci domin su ji ƙarfin ibada ranar arfa da kuma addu'o'i ina fatar muna tare wa tarwiya da kuma yinin 8 ga watan zulhajji yawmu tarwiya yinin da ake barin garin makka ake ɗauka harama a ban garin makka a taimina shine yawmu tarwiya 8 ga wata gobe 9 ga wata shi ai yawmu arafa to yinin tarwiya ban san inda ya samu azumin yawmu tarwiya ba wa sawmi yawmi arafata in ma dai akwai hadisi bai inganta ba wa sawmi yawmi arafata azumin yinin arafa lagaida alhajji ga wanda ba mai hajji ba afdalu minhu yafi falala gare shi lilhajji bisa ga wanda a wurin hajji kenan an sunnanta azumin yawmi arafata ga wanda ba mai alhajji ba amma shi mai hajji an abinda as-sunna ya ci abinci ranar ga hajjin bankwana hajjatul wada ranar arfa mutane sun ka kama sabani wai annabi sallallahu alaihi wasallam azumi yake yi ranan nan ko ko cin abinci yake da ya ji labari sai ya ce a kawo madara an ga madara ya daga kowa ya gani sai ya sha ya nuna ba azumi ya kai ba wa zakatul aini to yanzu mun ƙare sallah sai zakka zakka kuɗi sune al ain cash zakkar kuɗi wal harfi da ta kayan noma wal mashiya da ta dabbobi waɗannan uku su an ka shar'anta ma zakka kuɗi kayan noma dabbobi to yanzu abinda at tambaya dabbobi an ka ce al mashiya dabbobi duk dabbobin da mun ka mallaka an ka shar'anta ma zakka eh ba duka ba sauran waɗanda ba su da zakka ga ra'ayinku dukiya ne ko ba dukiya bane to don me ba a shar'anta zakka gare su ba ashe kenan yadda ka san ba duk dabbobi an ka shar'anta ma zakka ba haka ba duk kayan noma an ka shar'anta ma zakka ba haka ba duk nau'in kuɗi an ka shar'anta ma zakka ba wasu nau'uka ne da cikin uku din ga Allah ya zaba ya shar'anta zakka gare cikin dabbobin da mutane nan mallaka nau'i uku ɗaya an ka shar'anta ma zakka tumaki da awaki nau'i guda ne su ne adda'anu sai shanu sai raƙumma bancin su ba a taɓa saɓani ga wani mallami ba ya ce ana hiddan ma wata dabba zakka to yanzu ba wai akuya ba kaga an shiranta zakka akan akuya ko nawa akuya take yanzu kasuwa ba akuya ba ko raƙumi ba shi babban dabba ba ko raƙumi bai yi kuɗin abin gaba bai yi kuɗin jimina ba ana kiwon jimina ko ba a kiwonta akwai dan giwa gwamnan Kaduna dan giwa na birnin Kebbi gwamnan Kaduna na da shi iyakar sana'a ta yi annan gona gare shi jiminoni a ciki gurbi na jimina in kana son kiwo jarirai kamar irin yan kajin ga na tura ba ana sayar da jarirai ba to gurbi na jimina tun wajen shekara 10 wani abin da san su miliyan 2 gurbi na jimina yan jarirai to yana ga yan ta girma miliyan nawa za ta kamawa raƙumin wa haka miliyan guda amma sai an ka ce a hiddan ma akwai a 7,000 a hiddan mata zakka amma Allah ya yi zakka ga jimina ba ku tambaye don mi ba ya kamata a yi tambaya don mi tunda in dai don taimakon talaka an ka shar'anta zakka ai a bari a hiddan ma jimina ya a hiddan ma akwai to sannan ka diba ko su awakin da an ka ce a hiddan ma zakka ba akuya guda ko biyu ko goma ba sai awaki sun kai nawa awaki sai sun kai nawa suka kai nisabi sai sun kai 40 akuya 40 yawan sakkwato mutum guda mutum nawa adda akuya 40 da ke duk yawan sakkwato kika samu mutum 10 waɗannan mallaki akuya 40 sai sun kai 40 ka hidda akuya guda 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 ko? Don na haɗa 120 duk akuya guda za ka yi suwa. Wanda ya mallaki akuya 120, akuya guda, sai sun kai 120 da ɗai, sannan ka yi da akuya biyu. To an ce an shiranta zakka don a wadatar da talaka, faɗa min wadda za a wadatar da talaka da haka. Kowane gari har Makka talakawa sun yi mawadata yawa, balle Najeriya da a gidan talauci. Ko da yake ba gidan da ganga da ƙari da yaji an ka talauta ba to suna kwashe mana kuɗi sun ka ban mu talaka mun ba su da Allah to garin su kowa talaka su himma wadata yawa to mu wadatan nan an ka ce su hidda zakka kuma ga yadda za su hishe ta dabbakin 120 sai sun kai nawa sai sun kai 200 har su kai 200 duk akuya biyu na 200 da ɗai sannan ka ba da akuya uku har su kai 300 to in sun kai 300 ta gayyar alwajibu akuya 100 dot akuya guda akuya 100 dot akuya guda faɗa min wanda zaka wadatar da talakawan ku da haka don haka ba an shir'anta zakka don wadatar da talaka don a taimaki talakawa dai a hidda wadatar suwa an shir'anta a taimaki talakawa ka taimakai in ka hidda zakka ka bashi akuya guda in yankewa ya ci nama in sai suwa yayi ka dai taimake shi amma ba don zakka ba ta wadatar da talakawa ina fatar kun fahimta haka an kai ta rikici sannan an ka kahirta mu an kai mana ƙarya an ka ce mun kada rukuni guda da rukunin musulunci mun mai sai hudu babu shegantakar da ba a yi ba sannan sun ga ji sun ka bari to haka kayan noma yadda ka sanga dabbobi ba duk dabbobin da mutane nan mallaka an ka shiranta haka kayan noma su ma nau'i hudu annabi ya ce adda zakka in bancin shi dai wanda an ka aiko nau'i hudu ya fadi dan ai akwai wani mai lasin kuma na shar'anta wani abu bayan annabi zai zo ya shar'anta ma masu biyatai shi annabi nau'i hudu yace la ta'khudha fi sadaqati illa min hadhihi al-asnafi al-arba'a kakku amshi ko miga zakka sai daga wannan nau'i hudu hadisi ne ai yake kewaye kewaye karshe dai an bashe tama ya tabbata so la ta'khudha kakku amsa fi sadaqati ga zakka illa min hadhihi al-asnafi al-arba'a don Allah wane me a ambiguity da a cikin wannan hadisi akwai rikici babu rikici kakku amshi ko miga zakka sai ga nau'in ga hudu sai masu iyawa waɗannan hay annabi sallallahu alaihi wasallam sun ka ce ai asnafu yace to ku wane sinfi ai yana da nau'uka zai yawa ciki ne saboda salo to haka to yadda ka san ga dabbobi ba duk dabbobi aka ahidda maza wasu nau'uka ne haka ga kayan noma ba duk kayan noma aka ahidda maza wasu nau'uka aka ahidda mazakka to hakan ga kuɗi ba duk kuɗin duniya aka ahidda mazakka ba wasu nau'uka ne su ne ƙarfa guda biyu zinariya da azurfa zamanin annabi akwai kuɗi waɗanda aka yi nagaci na tama ana kiransu kagad ko da yake mutanen Masar ha kiransu kagad su can fulus suke kiransu kuɗi waɗanda ba na zinari ba ana ta'ammuli da su tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam don muna da hadisin Abu Zarra al-Ghifari in ya mallaki zinariya don shi gani ne duk wanda ya bari zinariya ko azuwa sun hakwa na wuri ne to sai Allah ya mai lalas don haka ɗan Abu Zarra al-Ghifari ya mallaki sai ya taya sai su ya sau fulus ga ra'ayi na zinariya daban fulus daban me fulus kuɗi waɗanda ba na zinariya ba su ne fulus waɗanda ne rori fulus na to ga ra'ayin Abu Zaidan duk hukuncin da annabi ya sa bai shiga ga fulus ya tsaya ga zinariya da azurfa kuma haka Allah ya ce wallazina yakunuzuna dhahab wal fiddata Allah ya ce qalan qalan babu wani ambiguity ba wani rikici wallazina yakunuzuna dhahab wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alimin kawo inda Allah ya ce wallazina yakunuzuna fulusa wala yunfiquna fi sabilillahi sai an ka ce a to ai kiyasan su ake yi akan zinariya da azurfa sai mun ka ce to ai mallaman da sun ka shiranta kiyasi sun ce kiyasi yana da sharadi dole da abinda za ka kiyasi da wanda za ka kiyasi ne yazan abin ga siffofin su guda ina zinariya ta hadu da waɗannan takardu zinariya in ana son ta yi kyau ina aka jefa ta cikin wuta to Allah jefa muna bandar guda na naira 2000 cikin wuta su ƙara kyau jeha samu bandur na naira 2000 ka jeha cikin wuta ka hissu haka ka kera zinariya ana kera ta ayi kuɗi ana kera ta ayi kwanon can abinci ana kera ta ayi cokali ana kera komi ana yi da zinariya waɗannan takardu haɗa min me ka kai da su me aka kera su ayi to ina sun ka haɗu da zinariya sannan zinariya is universal tana da universal acceptability duk duniya ko ina ana amsa zinariya ko ina yanzu in ka ketare illela ka tai kwanni wuri in ka zo da wagga naira sai yunwa ta kashe ka ba kuwa ka amsa ta ba kamar yanzu mutun ya dauko saifa sai ya taho nan yaran nan masu sai da dawo masu hura nan tanki in ka ba saifa suna amsa ha sai dai yunwa ta kashe ka amma ba su amsa saifa don mi suke da ita haka shi wannan kuɗi ba su siffofi su ba su tara siffofi irin na zinariya da don haka kiyasin su kiyasin ne alfariki kiyasi ne baɗi haka an kai ta yi to da yake bakin dokin mai baki su adda gwamnati su adda gidajen rediyo da talabijin su aka sawa an ka kame mu an kai gidan yara an kulle an ka bar su nan suna ta surutun banza na kire wani mallami ya taho kama me kama gero da me kuma kama da wace an kai yanzu shi an mallami ya zo ya bada hujjoji sai kama waka to Allah ya shirye da mu to me ka kama ba ai ba an kahirta mu, an halatta jinin mu, komi an yi muna, kun ba mu ce mu walwale ba, amma kuma yanzu mun dawo musulmi, an dauke mu musulmi. Na ga gane ashe sai abin duk siyasa ɗaya ta. Ni a sheda. Ni a shedin don ni adda sirrinsu. Ban yi zama director finance na Central Market ba. Mallami ne ka san adda shaguna cikin kasuwa. Ni zo revenue ya, na yi zama director finance a Central Market, an tura Central Market. Yawwa. Ni zo revenue ya yi ƙasa. Sai don shi aka amfani da shi a biya ma'aikata albashi da sauran, sannan ku yi remittance din wani abu ga gwamnati. To ya yi ƙasa, sai nace duk a kawo shaguna da masu biya don, ga wasu shaguna gaba ɗaya ba, nace waɗanda an kace na mallawa ne na ba a san rabin gare su. Nace don me ba a san rabin. Je ku ce na ce a biya. In ba haka dan ba kuma ya hita ya ba mu shago mun ba mai biya. A kamar limi ka dauko kaya sa cikin shago, ɗayan kuɗin zaka ba su a rabin, kace baka ba su. Mallami nawa garin ga yabba ɗaya na jari, ana zuwa Dubai ana sauka ana kawa ana sayo. Mallami nawa, ni na san da yawa, wasu China duk mallamai sun ba ɗayan su jari, ana sauka kaya China da Dubai ana sayo. Amma yanzu da za ka kai musu 2000 kace zakata, amsa ya kai ce Allah saka da alheri, bai ce ma ni mawadaci nake. Mallami nawa garin ka ba da bashi da ruwa, ƴan albashi inda yake suka zuwa su amshi bashi. Mallami nawa. Kai dai iyaka dai abubuwa ne, Allah ya shirya su. To mu tafi. To yana yake. Yace wa zakatul aini, zakka kuɗi, zinariya da azurfa. Wal harthi, da kayan noma. Wal mashiya, da dabbobi, farilatun farilla ce. Wa zakatul fitri, zakakkono ita ku wanda aka yi ƙarshen Ramadana, sunnatun sunna ce, fara da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya farlanta ta, sunna ta farlanci kenan. Wa hajjul baiti, ziyarar ɗakin Ka'aba farilatun farilla ne ga wanda Allah ya ba iko. Wal umratu umra, sunnatun wajiba, sunna ce wajiba, min bambanta haji da umra. Duk aya guda Allah ya ambace su, ya ce wa atimmul hajji wal umrata lillah. Ina fata kun fahimta. To da yake ya ce su wajibi da shikenan, umran ma wajiba ce. Sau guda ga rayuwa, da ka zo ka ɗauke wajibi, to duk koma za ka yi, in koma dubu za ka yi akan mustahabbi ne. Wa talbiyatu talbiya, labbaika Allahumma labbaika, ga mai hajji ko umra, sunnatun wajibatun, sunna ce wajiba. Don haka a koya ma alhazzai ita kahin su tahi. Wa niyyatu bil hajji, niyyar hajji farilatun farilla ce. Me niyyar hajji? Yin harama. Kace abin ga labbaika Allahumma hajjan, ko labbaika Allahumma umratan, ko labbaika Allahumma hajjan wa umratan, shine niyya. Ba Allahumma inni nawaitu al hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, kama wada majmu'un niyyati ya kawo ba, ba shi an niyya. Niyya kace labbaika Allahumma hajjan, haka na annabi yace da yazo. Wa tawafu lil ifada, tawafin ifada wanda ake yi safiyar sallah, yana daga cikin rukunnan hajji. Farilatun farilla ne. Wasa'yu, sa'ayi baina safa wal marwa, tsakanin safa da marwa, farilatun farilla ne. Wa tawafu, tawafi al muttasil bihi, mai saduwa da shi sa'ayi. Ka san ba a so a yi sa'ayi ba, dole sai an gabatar da tawafi. To tawafin da za a yi sannan a yi sa'ayi, wajibin wajibi ne. Wane tawafi ake yi kafin a yi sa'ayi? Tawaful qudumi, madalla wanda ake, ko kace tawaful qudumi ko kace tawaful umra, tawafi na farko, to wajibi ne, bai cikin rukunin hajji. Sai wanda ake sahiyar sallah, shi a tawaful ifada, shi a rukuni. Wa tawaful ifada, amma tawaful ifada na sahiyar sallah akadu minhu, yafi karfi da gare shi, don shi rukuni ne da cikin rukunin hajji. Wa tawaful lil wada'i, tawafi domin bankwana, wanda ya gama aiki ne na hajji gaba ɗaya kafin ya bar garin Makka, to ya tawafin bankwana, sunnatun sunna ce wajiba. Sai dai ga mai uzuri, kamar mace wanda ko da za ta bari Makka tana cikin haila, to wannan in dai ta yi tawaful ifada shikenan ya dauke mata. To ina yake? Tawafin wada'i, tawafin bankwana, sunna ce wajiba. Wal mabitu bimina, kwana mina, lailatul yawmi arafa daren yana arafa kamar gobe ai yana arafa to yau da daddare yawmu tarwiya kenan baran nan aka baro makka a taimina ba to kwana mina ran nan 8 ga wata kahin gobe 9 ga wata a wuce arafa wannan kwana mina sunnatun sunna ne bai cikin wajiban aikin hajji wal jam'u bi arafata hada salloli az-zuhr da al-asr a arafa ai jami'in su wajibin wajibi ne wal wuqufu bi arafata tsayuwa a arafa farilatun harilla ne yana daga cikin arkanul hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hajj arafa hajji shine arafa shine babban rukuni duka daga cikin rukunnan hajji wa mabitul muzdalifa kwana muzdalifa wanda jahilan kaga kace muzdalifa ran kwanan kewa wai kwanan kewa na aka kwana a muzdalifa sunnatun wajibatun sunna ce wajiba ranar arfa ya an ƙara tsayuwa arfa bayan mangariba ba a tsaya mangariba sai a wuce muzdalifa sai an zo muzdalifa sai a yi mangariba da isha sai a kwana nan wa wuquful mash'aril haram tsayi inda dutsen nan da ake kira mash'aril haram sunan dutsi ne nan muzdalifa yake to bayan an kwana muzdalifa gari ya waye sai a sallaci subahin nan muzdalifa da yin sallar subahin sai a tai inda dutsen nan a tsaya a yi zikirin Allah nan inda al-mash'aril haram to tsayawa wurin mash'aril haram ko da minti 5 zuwa 10 a ambaci Allah ma'murun bihi abu ne wanda an kai umurni da shi mustahabbi ne kenan ba dole ba wa ramyul jimari jifar jamrori jifar shaydan sunnatun wajiba sunnaci wajiba wa kadhalika al-hilaq hakan ga aski ga wanda ya ƙara aikin haji da umra shi ma sunnaci wajiba wa taqabilur rukuni sunbanta hajar al-aswad sunnatun wajiba sunnaci wajiba ga wanda ya samu iko yanzu in ka zo sunbanta te kana baro su haurunka can don an ka dahe ka kaji na taba isgili wata shekara sannan amma dade wajajin 98 kuma umra ta ma ba ko haji ba nace yau da yau sai na sunbanto hajar al-aswad abin da za a yi amma sai ni kwanaki ina jinya kaji wal ghusl lil ihram wanka domin dauka harama na haji da umra an sunnanta wanka to wannan wankan sunnatun sunna ce war ruku'i yin nafila inda al-ihram lokacin dauka harama bayan kayi wanka ka saka zannanka na harama to an sunnanta kai na in ba lokacin farilla na ba sai kai nafila raka'a biyu to wannan nafila da za ka yi ta dauka harama sunnatun sunna ce in kuma lokacin farilla ne sai kai sallar farilla ta isan ma wa ghuslu arafata wankan arafa in za ranar arafa an sunnanta ayi wanka kafin a tsayo arafa sunnatun sunna ne wal ghuslu wanka lidukhul makkah domin shiga makka mun yoshi baya aiko mustahabbun mustahabbi ne was salatu fil jama'ati afdalu min salatil fard bi 27 to yana ganin mu tsaya nan to mu tsaya nan Allah ya sa muna albarka ga abin da mun ka karanta madallah